each tablet 500. So this card here is 5,000. And presently, you can hardly see.
It dissolves. It is colorless, it is tasteless, and it is odorless. And this is the drug used in kidnapping.
Kwamandan hukumar yaki da sha da mafatar miyagun kwayoyi kenan wato NDLEA a shirar Adama Mista Yakubu Kibo ke nuna manema labarai wasu mugan kwayoyi da kuma tabar wiwi da kudin sai kai naira miliyan 15 da madin lalan kwayoyin da aka cafke kuma baya ga mugan kwayoyi da kuma dilalan da aka kama hakanan kuma jami'an hukumar ta NDLEA sun ma cafke wani mai garkuwa da jama'a domin neman kudin fansa. Yakubu Kibo ya ce a cikin wannan wata na Satumba kawai sun ma cafke dilalan mugan kwayoyi 24 batun da yace na da tada hankali.
To domin haka idan mu iyaye muka ga hannun yaro ko ina ya lalace haka ko cinyoyi haka da sani da cewa yana yin makanshi alluran penta. Sannan akwai wani dottijo kuma mai ya ce shekarun shi 59 to amma na san ya fi 59 to mun kama shi ya je prison. Ya yi shekara 5 a cikin prison ya karo sabin sai ya dawo kuma da ya dawo kuma sai kuma ya koma yana sai da ita taba wiwi shi ne muka kamo sake kamo shi kuma yanzu
dama sana'a suke
dama sana'a suke kaman dai wannan kadin kayan nan da muka kama din nan duka yanda kake gani su nan suna iya yin miliyan 15.
Gani yadda matsalar sha da fatocin mugan kwayoyi ke kara ta'azzara a yanzu yasa hukumar ta NDLEA hada gwiwa da wasu kungiyoyin sa kai irin su Alliance for Youth Awareness Afia. Hajiya Binta Adam Khalid da ke ma zama director cibiyar ta ce fa dole ne a tashi tsaye da miyaki da wannan matsala da ke kara habaka.
Amma mafi girman al'amarin shine rashin aikin yi, saboda idan ka duba mafi yawa daga cikin yan shaye-shayen nan akwai masu degree, akwai wanda suke da NC, akwai wanda suke da diploma, akwai wanda har suna da masters. Kenan idan ka duba ba rashin karatu bane lalura, a'a rashin aikin yi ne. Zaman banza ke kawo musu wannan idan akwai abin da zai dauke musu hankali to shaye-shayen ba a samu. Yanzu mu da ya zama mun za tsaya tukuru muna yaki da abin, ai duka yaran idan muka zo ya zama mun samu san bar shaye-shayen, kokarin da muke shine mu ba su wani aiki da za su engage kansu akai. To yanzu idan suka engage kansu kwata-kwata ma tunanin shaye-shayen baya zuwa gare su.
To wai ko me irin waɗannan kungiyoyi ke yi a yanzu? Hailayo dai ga Hajiya Bintan.
Akwai kyakkyawan alaka da fahimtar juna tsakanin mu da hukumar yaki da fatauci da miyagun kwayoyi wato NDLEA, wanda mukan samu tattaunawa da tuntuɓar juna tare da su lokaci zuwa lokaci, wanda a ƙarƙashin wannan tuntuɓa da muke wa juna ya sanya su hukumomin har sun samu daman haɗa kawunan mu dukkan ƙungiyoyi da suke nan Adama masu ƙoƙari akan taimakawa al'umma akan wannan harka, wanda har mun yi ƙoƙari a tsakanin mu irin waɗannan ƙungiyoyin mun fitarwa da kanmu da forum wanda muke tuntuɓar juna a kai, wanda duk wanda wani abu ya shige masa duhu daga tashi kungiyar zai iya tuntuɓar ɗaya kungiyar domin samun tallafi. Wannan yana ɗaya daga cikin nasara na nan kusa da zamu ce mun samu tunda akwai fahimtar juna tare da taimakekeniya a tsakanin.
Kamar yadda al'umma ke nunawa kwa yan watannin nan akwai yan Najeriya da dama da aka cafke ko yanke wa haddi a wasu kasashen waje kan laifukan fataucin miyagun kwayoyi, lamarin da masana kuma ke cewa dole ne a tashi tsaye. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.